This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikin ki kawo muku wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana 29 ga watan Nuwamba shekarar 2024. Kafin ku da abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To Sarfilu, Isra'ila da kungiyar Hezbollah sun zargi juna da saba yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma bayan kwana daya da dafan kawo ƙarshen fadan da aka kwashe sama da shekara guda ana gwabzawa. Jiragen saman Rasha marasa matuki da makamai masu linzami sun yi lugudan wuta akan cibiyoyin makamashi na Ukraine a jiya Alhamis. Wasu Amurkawa guda uku da aka daure tsawon shekaru da yawa a China sun iso Amurka da yammacin shekaran jiya Laraba a zaman wani bangare na musayar fursunoni tsakanin Washington da Beijing.
Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a cewa gwamnatin Najeriya ta ce tana yunkurin samar da megawatt 10,014 na wutar lantarki. Lambarin da masana ke cewa
alal hakika wannan yunkuri da kuma tunani abu ne mai iya yiwuwa domin ita Najeriya tana da wannan potential na samar da sama da 10,014 megawatt.
Haka kuma za a ji cewa jami'oyin siyasa a kasar Ghana sun cin motar jejjeniyar zaman lafiya don tabbatar da an yi zaɓe mai zuwa cikin kwanciyar hankali.
Ganin gaskiya jejjeniyar zaman lafiya da aka yi ta gangan a jami'o'in da duka abu ne mai amfani, kullum kana ganin cewa kamar inda zaɓe a ƙasar Afirka sai kamar za a kai ƙarshen duniya.
Sai a biyo mu cikin shirin domin ji cikakkun rahotannin, sannan kuma muna tafa da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikram ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma nasihar Juma'a da za mu ji daga malamai, amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Isra'ila da kungiyar Hezbollah sun zargi juna da saba yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma bayan kwana daya da nufin kawo ƙarshen fadan da aka kwashe sama da shekara daya ana gwabzawa. Rundunar sojan Isra'ila ta ce dakaranta na sama sun kai hari a jiya Alhamis akan wani gini da kungiyar Hezbollah ke amfani da shi don ajiyar makaman roka masu cin matsakaicin zango a kudancin Lebanon, wato kungiyar da Amurka ta ayyana a matsayin ta ta'addanci. Isra'ila ta kuma ce ta bude wuta akan abin da ta bayyana a matsayin motocin waɗanda take kyautata zato 'yan ta'adda ne da suka isa wurare da yawa a yankin kudancin kasar, wanda ta ce hakan ya saba yarjejeniyar. A ɗayan gefen kuma, ɗan majalisar dokokin Hezbollah Hassan Fadlallah ya zargi Isra'ila da saba yarjejeniyar. Jiragen saman Rasha marasa matuki da makamai masu linzami sun yi lugudan wuta akan cibiyoyin makamashin Ukraine a jiya Alhamis, lamarin da ya yi sanadin katsewar wutar lantarki ga mutane sama da miliyan ɗaya a faɗin ƙasar, a cewar hukumomin Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya zargi Moscow da zafafa rikicin ta hanya mafi muni, yana mai cewa ta yi amfani da makamai masu linzami da kuma wasu makamai masu kunshe da bama-bamai da yawa. Harin dai shi ne na biyu da Rasha ta kai akan cibiyoyin makamashin Ukraine a wannan watan. Jami'ai sun ce wannan kuma shi ne karo na 11 da aka kai babban hari akan cibiyoyin makamashin Ukraine tun daga watan Maris. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce Moscow ta kai harin ne a matsayin mai da martani saboda hare-haren da Ukraine ta kai akan yankin Rasha da makami mai linzami na ATACMS na Amurka. Putin ya kuma ce wuraren da Rasha za ta kai hari nan gaba ta yi su hada da muhimman cibiyoyin gwamnati ko na jama'a da ke Kyiv, babban birnin Ukraine. Wasu Amurkawa guda uku da aka daure tsawon shekaru da yawa a China sun iso Amurka da yammacin shekaran jiya Laraba a zaman wani bangare na musayar fursunoni tsakanin Washington da Beijing. Musayar, wadda fadar White House ta sanar a safiyar Laraba, ta kasance wata yarjejeniyar diplomasiya da ba a saba gani ba tsakanin Amurka da China, yayin da wa'adin shugaban Amurka Joe Biden ke dab da karewa. A jiya Alhamis, Beijing ta sanar da cewa Amurka ta mai da mutane hudu zuwa China, ciki har da wasu 'yan kasar China akalla uku, da Beijing din ta ce an tsare su ne saboda dalilan siyasa. Na hudun kuma wani mutum ne da ke zama Amurka da Beijing take nema saboda ya aikata manyan laifuffuka. Sai dai gwamnatin China bata bayyana ko su waye mutane hudun ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yana jima kaɗan bari yanzu ta kira da labarai. Kafin nan, gwamnatin Najeriya ta bayyana cewa tana yunkurin samar da wutar lantarki megawatt 1014 ta hanyar amfani da madatsun ruwa. Abinda masana ke ganin gwamnatocin baya sun sha irin wannan alƙawura. Ƙarshe dai kuɗaɗen da ake warewa sarwanta kawai suke yi. Ga wakilin murya Amurka Rukayya Basha da wannan rahoton.
Ministan wutar lantarki Adebayo Adelabu ya ce Najeriya na da isasshen madatsun ruwa da za su iya samar da hasken wutar lantarki megawatt 1014. Ministan ya bayyana hakan ne a lokacin da suka cimma yarjejeniyar sanya hannu da takwaransa na ministan ruwa Joseph Osif domin cimma muradun bankin duniya na samar da isasshen hasken wutar lantarki da kuma bunƙasa harkar noma a Najeriya. Ministan ya ƙara da cewa yanzu madatsun ruwan ƙasar na samar da kaso 20 cikin megawatt 5 na wutar lantarkin kasar, hakan yasa suke yunkurin fadada shi. Shin ko yaya masana ke ganin wannan yunkuri? Tambaya da nayi wa engineer Dr. Aminu Sahabi kenan, wanda masani ne a harkar na'urorin samar da hasken wutar lantarki ta wayar tarho, inda na fara da tambayar sa game da ikirarin da ministan wutar lantarki yayi na samar da wutar lantarki megawatt 1014, inda ya kada baki yake cewa
alal hakika wannan yunkuri da kuma tunani abu ne mai iya yiwuwa, domin ita Najeriya masana masu bincike sun tabbatar da tana da wannan potential na samar da sama da 1014 megawatt na wutar lantarki daga hydro.
To akalla megawatt nawa ne kasar take bukata domin ta wadatar da 'yan kasar da hasken wutar lantarki?
Wato akwai mabambantan alƙalumma game da yawan wutar da 'yan Najeriya suke bukata a halin yanzu. Masana sun tabbatar da Najeriya tana bukatar sama ga 45 wato gigawatt 45,000.
To kana ganin akwai wasu hanyoyi da ya kamata kasar ta bi domin samar da hasken wutar lantarki da zai wadaci 'yan kasar?
Sosai kuwa, akwai hanyoyi da dama da Najeriya za ta iya bi domin cimma burinta na samar da isasshen wutar lantarki kamar yadda sauran kasashen duniya ke yi. Lalle akwai bukata a haɓaka energy mix, wato gamin gambizar hanyar samar da wutar lantarki. Ya kamata a kalli ta samar da wutar lantarki ta hanyar wind, wato karfin iska da kuma hasken rana da kuma ingantaccen hanyoyi na kuna gishirin nuclear.
Comrade Isa Tijjani na daga cikin masu sharhi kan lamuran yau da kullum, kuma ya bayyana cewa wannan yunkuri na ministan wajen samar da wutar lantarki dole lai kam tarihi ne zai maimaita kansa.
Isi ishu din wutar lantarki abin takaici ne da ban haushi da ban mamaki, domin karara ta nuna cewar babu wani abu da ake yi a harkar wutar lantarki illa a fidda kuɗi a sace a raba a kasa a zuba a aljihu. Nan Obasanjo ya ce da mu sun kashe kuɗi dala biliyan 12, sai gashi ministan wancan lokacin da aka takura shi ya ce ai wutan nan na mambila da ake magana ko sharan filin ma ba a yi ba, amma babu kuɗin. Kuma wai zancen da ake yi na 14 megawatts ina zai kai a Najeriya? 14 megawatt bai kai mafa bai kai wutan da yake airport din London ba ko masallacin Harami.
Yanzu dai kasar na samar da kasa da megawatt 5,000 ga mutane sama da miliyan 200, kuma kasar ta fuskanci daukewar wutar lantarki su 11 a cikin shekaran nan. Rukayya Basha, muryan Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gai da Rukayya Basha, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Maryam ta da kashi na biyu na labaran duniya.
Mayakan 'yan tawaye sun toshe babban hanyar Damascus zuwa Aleppo a jiya Alhamis. abinda wani mai sa ido ya ce wannan farmakin na daga cikin manyan hare-haren da suka yi sanadin kisan mutane kusan 200 ciki har da farar hula da harin sojojin saman Rasha ya ratsa da su. Kwana ɗaya kafin aukuwar lamarin, kungiyar HTS da kungiyoyin da ke kawance da ita sun kai wani harin bazata a yankunan da ke karkashin ikon gwamnati a arewacin lardin Aleppo, lamarin da ya haddasa kazaman fadan da ba a ga irinsa ba cikin shekaru da yawa, a cewar kungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Observatory da ke Syria. Amurka da Turkiyya dama sun ayyana kungiyar ta HTS a matsayin kungiyar ta'addanci. Adadin waɗanda aka kashe a fadan da ake ci gaba da gwabzawa ya ƙaru zuwa 182 ciki har da mayakan kungiyar ta HTS 102 da wasu 19 daga kungiyoyin kawancen HTS din, sai kuma sojojin gwamnati da mayakan kungiyoyin kawancen su 61 a cewar kungiyar sa'idan. Rasha dai abokiyar kawancen shugaban kasar Siriya Bashar al-Assad ce a shekarar 2015 ta fara shiga yakin basasar na kasar Siriya. Hukumar lafiya ta WHO a jiya Alhamis ta buƙaci ƙasashen duniya su tashi tsaye wajen sa ido akan cutar murar tsuntsaye bayan da aka gano cutar a karon farko a jikin wani yaro a Amurka. Duk da cewa adadin na marar tsuntsaye nau'in H5N1 bai da yawa, ana ƙara samun masu kamuwa da cutar a tsakanin bil'adama a faɗin duniya a cikin shekarun baya-bayan nan, a cewar jami'ar hukumar WHO Maria Van Kerkhove a yayin wani taron manema labarai. A shekarar 1996 ne dai cutar murar tsuntsaye nau'in H5N1 ta fara ɓulla, amma tun daga shekarar 2020 yawan ɓarkewar cutar a tsakanin tsuntsaye ya ƙaru matuƙa, haka kuma an samu ƙaruwar adadin dabbobin da suka kamu da cutar.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a daidai lokacin da babban zaben kasar Ghana ke tunkarowa, masu neman shugabancin kasar sun sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a Accra, babban birnin kasar, gabanin zaben kasar da zai gudana a ranar 7 ga watan Disamba mai zuwa. Lamarin da masu sharhi ke ganin yarjejeniyar za ta bada gudunmawa wajen samar da zaman lafiya. Wakilin Hamza Adam na dauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ya hado mana.
Taron da aka gudanar a Accra, babban birnin Ghana, ya samu halattar masu ruwa da tsaki kan harkar zaben kasar da suka hada da jam'iyyun siyasa da hukumar zabe da shugabannin addinai da 'yan sanda da alkaliyan alkalai ta kasa, sai dai kuma wasu manyan jami'an diplomasiya. Yayin jawabinsa, Dr. Muhammad Ibn Chambers, babban wakilin kungiyar tarayyar Afirka mai kula da dakilin bindigogi, ya yi kira ga al'umman Ghana, musamman jam'iyyun siyasan, da su kaurace wa tashin hankula a lokacin zaben watan Disamba mai zuwa. Ya jaddada muhimmancin tabbatar da gudanar da zabe cikin limana domin kaucewar hutannin da basu dace ba daga masu sa ido na kasa da kasa waɗanda za su yi tasiri ga kasar. John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC mai adawa ya ce ya kamata duk waɗanda suka sanya hannu su yi kokarin cika alƙawalin da suka yi a aikace, kada ya zama a rubuce kawai. Tsohon shugaban Ghana na bukatan da 'yan sanda su tabbatar da isasshen tsaro ga al'umma, la'akari da mace-macen da aka yi a zaben shekarar 2020 da ya kai 8, tare da hare-haren da aka kaima wasu al'umma a lokacin zabe. Shi kuwa mataimakin shugaban kasar Ghana, kana ɗan takarar shugaban kasa karkashin inuwar jam'iyyar MPP, Dr. Mahmudu Bawumia, ya ce a shirye yake kuma yana bukatar da al'umman Ghana su ba da gudunmuwa wajen tabbatar da zaman lafiya, inda yake cewa Ghana za ta yi nasara kuma za a samu zaman lafiya.
Ghana will win and peace will reign.
An dai shafe watanni majalisar wazar da zaman lafiya a kasar na ta kokarin shawo kan hankalin jam'iyyar NDC mai adawa domin ta amince ta sanya hannu a yarjejeniyar. Sheikh Salman Hassan, mamba ne a majalisar wazar da zaman lafiya a Ghana, ya ce ko shakka babu wannan babban nasara ne.
Kun an ka samu ga shugabannin waɗanga jam'iyyoyi da ke da mabiya masu yawa sun sa hannu a kan neman zaman lafiya da kwanciyar hankali, zai sa mabiyan duka su ma su gane kaman al'amarin siyasa ba al'amarin fada bane Ankara shi yasa babban nasara ne sosai gare mu
shi kuwa Shuaibu Sharif mai sharhi ya yaba da wannan mataki
ke ganin gaskiya rijiyar zaman lafiya da aka yi kasan gan tsakanin jami'o'in nan duka abu ne mai amfani kowa na son zaman lafiya kullun kana ganin cewa kamar inda zabe a kasar Afirka sai kaman za ka karshen duniya wannan fargaba da tashin tashi hankula da mutane ke ciki ga gaba da hadi so wannan jejejen da aka yi yana da kyau abin da yana amfani kwarai yana kawo kwanciyar hankali da kuma rashin fargaba jewa
wasu al'umma ko sun tofa albarkacin bakin su bisa wannan yarjejeniyar da aka kulla
Suleiman Al-Arif Billah zaman lafiya shi yake sa ka ci abinci ka koshi ka kwanta zaman lafiya shi yake sa kai harkoki in wadanga duka ba sami su ba ba a samun wadanga da na ga maka don shi zaman lafiya babban alheri Allah ya ba mu shi gana
Muhammad Ahmed Bukhari wannan alkawali da an kai ba ga manyan kai ba har ga mu ma mu za mu taya su dinke wannan zaman lafiya Allah ya zaurar da gana lafiya yanda za mu ga farkon zaben ga to Allah ka nuna mana karshen sa Allah ka sa dukkanin mu mu yadda da hukuncin Allah
gana dai na ɗaya daga cikin kasashen Afirka da ke da dorewar demokradiya kuma fatan al'umma ita ce a kammala zaben lafiya Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana
a gai da Hamza Adam wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1939-4960 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da ake so za a zuwa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma sai shirin
manuniya shimfidar shiga zaben shugaban kasa da ƴan majalisa a Ghana ya sa yakin neman zabe ya ƙara kuna
jamdawa ne mahama ya zagi Dr. Mahmud Bawumia severally amma Alhaji Dr. Mahmud Bawumia ya gode musulunci da ya zage shi ba bai rama bai ba
ka samu mutum ya je da campaign cece ma kaman ka vote ma kai musulmi ka vote ma christian haramu ne
tuni dai su ma matan ƴan takarar shugaban kasa na jam'iyyu biyu da za su gabza a zaben watan 12 wannan shekara suka yanki wata sabuwar ga yauna
We must be the driving force behind the Mahama campaign and his message to the people.
Ita tilas ne mu kasance masu isar da sakon yakin neman zaben Mahama ga jama'a.
To kome yasa al'umar zangon da ke gana gangara gangarar gamsar juna?
Don su kare wannan monopoly na NDC a cikin zangonnai har mu zuwa ga takardar shugaban kasa. Dan mutanen zango su yadda da su, mun fara daga zango ya rabu kenan yanzu.
Wadannan ba so mun ta muka tattabo cikin tarin muryar zaku da cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan kukkurda lunguna da sakuna shiri na 197 cikin jerin sheshen manuniyan da ke hankoran haskakawa masu sauraro mafita dare da rana mai yuwa neman mafitar kuma amma na tattara tarin ƙur'u ta sa dan takarar shugaban kasa a Ghana na jam'iyyar MPP Alhaji Mahmud Bawumia neman muhawara da John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC don kawai a baiwa al'umar kasar dama su auna
I am looking forward to a debate with John Mahama on the economy on the
government muhawara da John Mahama akan tattalin arziki abin da ya shafi kasa da mulki amma yana gudu daga muhawara mutanen sa sun ce baya son yin muhawara amma baya son yin muhawara ne saboda ya san zan fallasa shi zan fallasa manufofin sa marasa amfani yace yana da tsarin tattalin arzikin awa 24 wanda ya kasa yin bayani akai fanko ne shi ganga ne kawai mai zagi idan muka hadu da shi gemu da gemu don mu yi muhawara kasar nan za ta gane inda manufofin mu suka dosa
sai kuma dan takar shugaban kasa na babban jam'iyyar adawa ta NDC a Ghana John Dramani Mahama ya ce ai al'umar Ghana sun gane abubuwan da ke gudana
Let me take you down memory lane in 1992 there was an election in America It was between Bill Clinton
and George Bush Senior. An yi zaɓe a Amurka tsakanin Bill Clinton da George Bush Senior. A wancan lokacin tattalin Amurka na cikin mawuyacin hali, kamar yadda tattalin arzikin Ghana ke cikin rikici a yau. Kun san abin da mutanen Clinton suka ce, magana tattalin arziki ake yi yanzu. A yau ina maimaita wannan kalmar, wannan zaɓen da za mu yi na tattalin arziki ne wawa kawai. Ba game da duk waɗannan abubuwa marasa amfani ba ne, game da tsari ne mai kyau. Ko bai kamata kana ɓuya a bayan muhawara ba. Kun lalata tattalin arzikin ƙasa, wannan gaskiyar kenan. Me yasa kake gudun magana kan tattalin arziki domin an kawo ka ne don ka gyara tattalin arziki?
Dani dai jigajigan jam'iyyar NPP mai mulki a Ghana irin su Malam Adam Sabo suka fara sukuwar sukar dan takarar jam'iyyar Adawa da suka ce yanzu dai ya riga ya zake wajen yada kalaman tsana.
Sarakai ma na batun batun sha nan Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia, malamai na batun shi, attajirai na batun shi, in fact kowa matasa duka na batun shi. Wai ya zo ya sake fuskan batun shanin siyasa na Ghana. Kuma mu da gaskiya dai inda muka kai gadi ma zagi da gaskiya tango social media na nan da sauran shi. John Dawane Mahama ya zagi Dr. Mahmud Bawumia severally. Stupid, don't be silly. Akwai videos nan da ake zabuga wannan sama kana ganin wannan duka. Amma mu ya muna dadi kwarai kaman Alhaji Dr. Mahmud Bawumia da musulunci da ya zage shi ba, bai rama bai ba, kuma bai jawo maganan da zai kawo bacin rai ba. Kuma mu kana muka kuntu da campaign mu kenan.
Shi kuwa jigon jam'iyyar Adawa ta NDC a kasar ta Ghana, Alhaji Mahdi Jibril Gayawo duniya yake cewa ai gogewar dan takar shi ta riga ta bayyana.
Muna batun 24-hour economy wanda dai ba matasa opportunities aiki wanda ma zai bari increase in batun security mu, my expand recruitment kan police and security. Kuma wadanda gane sun san da sama da irin aiki da John Mahama yayi shekaru uku kade ko fudu wanda ya zama ke mulki, as against 8 years in the MPP yayi yau. Yanzu mun je we campaign mu dai alhamdulillah, in Allah ya da mana zai yadda kaman John Mahama zai zama president mu, the next president in Ghana. Ka samu mutum ya je da campaign shi Christian, ce ma kai musulmi ka vote ma Christian haram. Ce manta kamar da kai shi a she Ghana mai lashis da ke yi batun addini ba shi bane, amma batun wa zai yi aiki.
A gefe guda kuma uwar gidan dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar MPP mai mulki a kasar ta Ghana, Hajiya Samira Bawumia, ce ta gabata a gaban matan zangon da tace ta zo ne dan ta rusuna.
Mun tura yara wasu gaba yau zango namu ya kai mai muka ci, mun sai maki wasu yau zamani mu mai muka ci, mun hakuri yau na son ce muku al
ita ma dai uwar gidan dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Adawa ta NDC Lordina John Mahama ta ce manufofin mijinta kawai ya kamata mata su tattauna.
We must be the driving force behind the Mahama campaign and his message to the
people. Ita ce ne mu kasance masu isar da sakon yakin neman zaben Mahama ga jama'a. Mutum ne da yake da gogewa, shugaba ne mai gaskiya da rikon amana, kuma shugaba ne da zai kullo da tattalin arzikin awa 24 don samar da ƙarin ayyukan yi. Tilas ne a ji shi a kowane lungu da sako na ƙasar nan. Wane ne zai kai wannan sako ga jama'a fiye da mu mata? Ina ba ku tabbacin cewa za ku samu goyon baya na 100%. Idan muka jajirce za mu iya kawo canji, kuma mu gina Ghana da muke so tare da John Mahama da NDC.
Tuni dai saka siyasar addini ta fara rarraba kawunan al'ummar zango game da zaben shugaban ƙasar na Ghana.
Autan Hadima Ankara Ghana. Mun dade muna siyasa a kasar nan, ba mu saba tamun wa'annan rarrabuwan kai kaman na bana ba, wanda yake nuna kamar an sa addini a cikin siyasa. Alhamdulillah wanda ke kai yanzu shi ke kai, wanda kuma yake nema ya taba yi. Sai sa ai dubawa za mu yi, mu ɗan zango fa mun iya siyasa.
Sunana Abba Jibrin Abdullahi Hamidu, ɗan ƙaramin Bawumia da ke da kuma amma da yasa siyasa ko in ce zaben wannan shekara na shugaban ƙasa a wannan ƙasar tamu ta Ghana a wannan shekara ya kawo cece kuce a tsakanin al'ummar zango ko in ce musulmi, wani abu ne da ya samo asali daga jam'iyyar Adawa ta NDC wanda sun sha kalubalantar jam'iyyar MPP akan ba ta son mutanen zango, ba ta son musulmai. To sai jam'iyyar MPP mai giwa mai mulki a hannu sai suka ba wa musulmi takarar shugaban kasa a wannan jam'iyya. To nan ki samu dama kuma ƴan jam'iyyar MPP suke kalubalantar ƴan jam'iyyar NDC akan to yanzu kun ce ba a kaunar mu ba a son mu, to yanzu gashi an ba wa namu. Don haka mu ne muna tare da Dr. Mahmud Bawumia kuma muna goyon bayansa kuma da ikon Allah wannan tarihi za a kafa shi na musulmi na farko da ya zama shugaban kasar Ghana.
Ya lazimin sir nan Accra Ghana. To lalle kam an samu baraka ne saboda NPP sun zo su yi homework sun yi aikin sosai sun yi bincike sun ga me ya sa mutanen Zango ba sa son su. So ga cewa sun ma mutanen Zango laifi Rawlings ya zo da shi da NDC sun zo nan kuma ƴan Zango gata. To suka yarda su karye wannan abin. Mafarin da suka zo su ba Aliyu Muhammad mataimakin shugaban kasa har za ku jawo shi kan Bawumia su zo su ba ma Bawumia mataimakin shugaban kasa ya kawo su zo su ba da Zango ministry don su kare wannan monopoly na NDC a cikin zangonnai har kuma su ba shi takardar tiketin shugaban kasa don mutanen Zango su yarda da su su san cewa suna son su. Mafarin da kaga Zango ya rabu kenan yanzu.
Tutun da zamu yi bacci muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa kare karewa suke kullun kwana domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 910 ne su yi sallamar sakin kujerin da suka riga suka dandana kuma madadin dukkanin abokan aikin da suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku Idris Abdullah Bako da Ridwan Abbas na Ghana da suka gane ganuwar ganga da mana muryoyin da cikin su babu fitina. Ni Isa Lon na garin Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya.
A gai da na Ikara yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron nasihar mu ta yau Juma'a.
Allahu 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 Musa kace haka nayi bin limamu izalar da bidawa kamata suna da ke masallacin Juma'a Jami'ar Kanan Plato ina nasiha ga al'umma musulmi na duniya gaba daya mu ji tsoron Allah mu gyara tsakanin mu mu kyautata wa ƴan uwa musulmi da waɗanda ma ba musulmai ba mai zaman lafiya kuma zaman lafiya na da muhimmanci a cikin addinin musulunci. Allah ya mana umarni mu zauna lafiya ko an gaya musu maganar da ba daɗi suka ce a ba mu sanin kici sai zaman lafiya haka kuma na biyu mu kula da addu'a. Annabi ce ne amma silawul mu'min as-sabr wa du'a ma dalla da makamu mu'mini hakuri da yin addu'a sai ka mai addu'a Najeriya Allah ya hada kanmu Allah ya samu zauna lafiya halin da ake ciki na tsadan ababuwa Allah ya kawo mana sauki mu ji tsoron Allah mu gyara tsakanin mu mu da makwatan mu zauna lafiya kada a rika yawan samun damuwa da fitintunu tsakanin mu shi addinin musulunci bai umarni da rikici ba. Kullum musulunci na kira da zaman lafiya da haɗin kai wannan shine ya kamata mu kira ga al'umma gaba ɗaya mu kyautata a taimaka mu waɗanda ba su da shi a ji tausayin al'umma so kuma shugabanni su yi adalci don duk in an shugaba yana adalci to zai samu rahama a lahira in ya koma wajen Allah. Ina fatan Allah ta'ala ya biya mana bukata Allah ya ba mu gamawa lafiya Allah ya taimaki gidan rediyon Amerika Allah ya sa mana albarka Allah ya ba mu gamawa lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahu Allahu
Allahu Allahu. To Allah ya saka da alkhairinsa. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa wannan karan a takeice.
To a takeice Isra'ila da kungiyar Hezbollah sun zargi juna da saba yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma bayan kwana daya da nufin kawo ƙarshen fadan da aka kwashi sama da shekara daya ana gwabzawa. Rundunar sojan Isra'ila ta ce dakaranta na sama sun kai hari a jiya Alhamis akan wani gini da kungiyar Hezbollah ke amfani da shi don ajiyar makaman roka masu cin matsakaicin zango a kudancin Lebanon wato kungiyar da Amurka ta ayyana a matsayinta ƴan ta'adda. Jiragen saman Rasha marasa matuki da makamai masu linzami sun yi lugudan wuta akan cibiyoyin makamashin Ukraine a jiya Alhamis lamarin da ya yi sanadin katsewar wutar lantarki ga mutane sama da miliyan ɗaya a faɗin ƙasar a cewar hukumomin Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya zargi Moscow da zafafa rikicin ta hanya mafi muni. Yana mai cewa Rasha ta yi amfani da makamai masu linzami da kuma wasu makamai masu kunshe da bama-bamai da yawa. Wasu Amurkawa guda uku da aka daure tsawon shekaru da yawa a China sun iso Amurka da yammacin shekaran jiya Laraba a zaman wani bangare na musayar fursunoni tsakanin Washington da Beijing.
Masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a shirin mu na yanzu, sai kuma Chandler Asir da misalin karfe 4 na yamma za a ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Domin sake jin wannan shirin da masu sauran shirye-shiryen mu da suka gabata, sai a zurta shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafukan mu na sada zumunta. Yanzu a madadin Maryam Dauda ta ni gabatar da wannan shiri, sai kuma Dadi Balawi wanda ya hada tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau, ni Sarfil Hashin Gumin da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa assalamu alaikum.